أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المظلم، وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a yau ranar Litinin 22 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 ga watan Yuliyu shekara ta 2023. A wannan zama wanda zan mu fara zama majlisi akan littafi sabo mai suna Al-Manzuma Ar-Ra'iyya fi Sunna. Al-Manzuma Ar-Ra'iyya fi Sunna na babban malami Al-Imam Sa'd bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hussein Abul Qasim Al-Janjani nisba ila janzan kina rahimahullahu ta'ala, malami wanda ya rasu a shekara ta 471 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Lalle Imam Sa'd al-Janjani imam ne wanda ya ma sunna aiki, imam ne na aqida wanda malamai da dama sun yi magana a saman kanshi. An tambaye Ismail Al-Hafiz yake cewa huwa imamu kabir, lalle huwa imam ne babba, arifun bis sunna, masanin sunna. An tambaye Ibn Tahir rahimahullah yake cewa akan Imam Sa'd Al-Janzani yake cewa ma ra'aytu mislahu, banga kwatankwacin shi ba. An tambaye Imam As-Sam'ani rahimahullah yake cewa kana hafizan mutqinan, ya kasance maharrici ne wanda ya san abin da yake, ya san hannun shi. Wa wari'an, kuma mai tsoron Allah, kasirul ibada, mai yawan bauta. Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala shi kuma yake cewa game da Imam Al-Janjani yake cewa kana imaman hafizan wa wari'an, ya kasance hafizi ne na Al-Qur'ani mai girma, mutqinan, kuma hallo mai tsoron Allah ne, muta'abbidan, mai yawan bautan Allah ne, sannan kuma wari'an, mai tsoron Allah ne. Ibn al-Kasir ma yayi magana akan a saman malam yake cewa sami al-kasir, lalle ho wannan malam ya ji abubuwa da dama. Wa kana imaman hafizan muta'abbidan wari'an, ya kasance shugaba ne, maharrici ne, mai yawan bauta ne, kuma hallo mai tsoron Allah ne. Imam Zahabi shima yayi magana a saman Imam Sa'd bin Ali al-Janzani yake cewa kana min du'ati sunna, ya kasance yana daga cikin mutane wanda suke kira zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'ul bid'a, da maqiya bid'a. Ibn al-Qayyim hallo yake cewa tare da shi huwa al-imam fi sunna lahu qasida ma'rufa, wanda wannan ita ce qasida zamu shiga da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Lalle huwa duk wanda ya samu yabo na mutanen ƙwarai a nan duniya, to wannan yabon yana bin shi. Dan shi yasa ake so mutum ya zamana da mutane lahiya, ake so mutum ya zamanto mutane suna cin amfanin shi suna cin nasarar shi ake son mutum ya zamanto mutumin kirki ne a zahiri a wajen mutane ita kuma banna ba a so mutum ya bayyana ta mudiba mu gani hadisin da Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kawo an huce da wata janaza an huce da wata gawa kawai sai mutanen nan sahabban nan da suke kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tayaban wannan gawan da alkhairi suna ai wannan mutumin kirki ne kai lalle ho an yi asara me amfanuwa ne mutane suna amfanuwa da shi kawai sai annabi ya ce wajabat ta wajabta hallo aka huce da wani gawa wannan mutanen he suka bata wannan gawan suka ce kai mutane sun huta da cutarwa mutane sun huta da sharri hallo annabi he ce wajabat ta wajabta sahabbai in suka ji magana daga bakin da bai ya furuci dan san ran shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sun tambaya dan su sani he suke cewa Umar yake cewa ma wajabat menene ya wajabta ya rasulullah an huce da gawa ka ce ta wajabta fa qala sai annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa asna'tum alaihi khairan ai an huce da gawa kun yabe ta da alkhairi fa wajabat lahu aljanna sai aljanna ta wajaba a gare shi yace kuma an huce ai da gawa he kuka me sheda akan cewa fadan sharri ne sai wuta ta wajaba a gare shi kenan kaga shahadan mutane tana tasiri wajen aikin mutun da yake yi a rayuwar shi ta duniya idan mutane suka ma sheda ta alkhairi to wannan sheda tana binka mun karanta a irin wannan majalisi al-tahimu wanda ya huce al-manzuma al-mimiya fil wasaya wal adab al-ilmiya na babban malami Hafiz al-Hakimi rahmatullahi alaihi hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ahlul ma'ruf fi dunya mutanen kirki a duniya su ne ma a lahirin mutanen kirki dan shi yasa mutum ake so ya zamana da mutane yayi mu'amala da mutane mu'amala kyakkyawa ya zamanto mutane suna cin moriyarka mutane suna yabanka wannan yabon zai bi ka har lahira Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin ahlul ma'ruf kenan shine a cikin wannan hadisin da muka karanta akwai tambihi akan cewa fa mutum ya ringa kyautata ma mutane sannan kuma hallo akwai tambihi akan cewa mutum ya ringa izharul khair bayyana da alkhairi sannan kuma hallo adamu izhari su da rishin bayyana ka ki bayyana abubuwa mummuna sannan a cikin wannan hadisin zan mu gano akan cewa fa ita gawa abin da yahi in ta huce an ce wani ya mutu kawai in ka iya hudin alheri ka hudi alheri kakka hudi sharri ba a hudin abubuwa na mummuna na mamaci a ringa wani kai shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza na banza ba a hudi ba a son musulmi akan haka musulmi ka hudi wajen alheri akan gawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa la tasubbul amwat kadda ku zagi mamata kadda ku hodi wa'insu abubuwa marasa kyawu akan mamata dan saboda sun riske sun iske abinda suka iske wannan malam kenan da malaman da suka yi tayyiban malam rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama kenan shine zan mu fara abiyati in shi a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu doki in lokaci ya bari zan mu doki baiti kaman guda biyar yaqul abul qasim sa'ad bin ali bin muhammad al-janzani qala tadabbar kalam allah wa'tamidil khabar wada ankara yalla yulaimuhu athar ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم الشهد التنزيل علك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف umirna bi qabwil haqqi wal ahzi bil hazar wa hukima fi ma baynana qawlu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri alal khalqi min qadar yaqul al-janjani rahimahullahu ta'ala tadabbar kalam allah wa'tamid al-khabar wada ankara yalla yulaimuhu athar ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى كم شهد التنزيل ألك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بكفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر زادكم الله من فضله وتوفيقه مالن أبيتنا ليا يكتي وتدبر كلام الله واعتمد الخبر wada ankara yalla yulaimahu athar fa bada al musannif rahimahullahu ta'ala jumlatahu bi jumla fi'liya tadabbar kalam allah wa atamid al khabar tadabbar kai tadabburin zancan allah subhanahu wa ta'ala menene zancan allah al qur'ani mai girma wa atamid al khabar sannan kuma hallo ka jingina ka ringa aiki da al khabar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wada anka ra'ayan kabar wani ra'ayi ka shafa ma kanka da wani ra'ayi la yulaimahu athar ra'ayin da bai daidai ba da sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malan ya fara manzumar shi anan ambato da ka'idodi na musulmi wanda ya kamata ya bi wajen bin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana mai nuni a harkon wannan baitin akan masdar allazi anhu tatulqa al-aqida wani tushe ne mutum ya kamata ya doki addinin shi ko aqidar shi kuma wannan tushen anan ne mutum ya kamata ya doki addinin shi shine kitabullahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam littahin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ka doka wannan yana daga cikin siffa na magabata an maka dauki wata qaside can ta a cikin manzuma al-kha'iya ta Abil Daud shi ma ya bude littahin shi yana mai mana nasiha akan miruko da littahin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bi diyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi والسنن التي اتت الرسول الله تنجو وتربه سي ما انا يجي تشو تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك راي لا يلائمه اثر كان انا مالن يا غيا منا مي تسهيحي نهركو نفونداسيون wanda gini in foundation bata yi ba to gini ba ya zamna ba haka shi ma mutum iza sahha lil insani aslahu salima lahu man ba'ahu wa salima lahu ma uqima alayhi amma iza fasada al asal fasada al kull dan shi sai ake so kullun mutum ya zamanto asalin shi to yana da foundation ta kirki yana da gini in aka gini gini mai nutsuwa wanda mutum gini zai zamna a saman kanshi barantana a irin wannan lokaci wannan ya doki aqida shi a WhatsApp wannan ya doki aqida shi ba a littattafai ba a Facebook wannan ya doki aqida wani yace yayi mulki ba haka bane ba kai a wayi gari yanzu anan Niger da Nigeria kawai a wayi gari wata wadda bata tsoron Allah wani wanda baya tsoron Allah addinin ma bai shame kai ba kawai sai yayi mulki yace annabi ya bashi kaza ba haka bane ba a kawo ruwa ta ringa bada ruwan ikon Allah ko ko wani ya ringa bada ruwan ikon Allah duka abun a doka mutane hesu tahi hesu imani da wannan abubuwa sai kaga mutum wajen dokan addini da wajen dokan ma'akhiz masadir wa maraji na dokan addini yayi waita kuma hallodin na ƙarya kaga a wannan din wannan lokacin lalle musulmi yana da bukata ya nutsu ya san ko a ina ne zai doki aqidar shi shine malam ya gaya mana littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malam yake cewa tadabbar kalamallahi wa atamidil khabar at-tadabbur huwa at-ta'ammul kai ta'ammuli dibi cikin nutsuwa na cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ka ringa tadabburi Ibn Mas'ud yake cewa idan kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu a cikin alqur'ani ce to ka tsaya ka nutsu kawai akwai wani alkhairi ne za a ga ya mu ka bi shi ko kuma akwai wani sharri za a ga ya ma to ka guje shi yace iza sami'ta yaqulu ya ayyuhal ladzina amanu fa ar'iha sam'ak ay ahsinil istima' kyautata jinka fa innahu imma khairun tu'maru bihi aw sharrun tunha anhu dan shi sa malam yace tadabbar kalamallahi ka ringa tadabburi na alqur'ani ayoyi da dama sun zo akan wannan magana ta malam akan cewa fa shi alqur'ani sai da tadabburi wa minhu qawluhu ta'ala afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha cikin suratul muhammad wa minhu qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab cikin suratul sad wa minhu qawluhu ta'ala afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera cikin suratul annisa ayoyi da dama suna nuni akan cewa ha mutum ya tsaya ya ringa tadabburi na alqur'ani mai girma idan shi karanta alqur'ani wanda ya karanta da tadabburi yahi wanda bai karanta da tadabburi ba kai kokarin harda da tadabburi da karatun alqur'ani da tadabburi yahi ka karanta shi haka nan ka sabke ba tare da tadabburi ba ana son nutsuwa da karanta alqur'ani ka san menene kake fada kuma hallo menene ake hodi a cikin shi sai malam yace bayan kai tadabburi na alqur'ani mai girma wa'tamidil khabar al-umda ay ij'alil khabar umdatan laka ta'tamid 'alayha al-khabar huna as-sunna al-khabar as-sadiq wani zai ce a kaidar larabci ka san aka ce al-khabar yahtamilu as-sidq wal-kazib a kaidar larabci haka in an ce al-khabar kalamun yahtamilu as-sidq wal kazib zante ne wanda yana kumsar ƙarya kuma hallo yana kumsar gaskiya to amma wannan khabar in ba irin wancan bane ba shi al khabar as-sadiq ya huto kuma hallo daga bakin mai gaskiya bakin da bayya furuci dan san ran shi as-sadiq al-masduq wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun wa yasanar da shi allamahu shadidul quwa kenan wannan alkhabar in ana ne alkhabar na gaskiya sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam fashtamala kenan a cikin wannan shatar al-bait in ajaz al-bait malan sai ya gama mana al-kitab wa sunna wal wasiya bil zumihima kenan a riki al-qur'ani hallo a riki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan irin wannan wasiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance bai yayin huduba sai yayi wannan nasiha dan saboda muhimmancin riko da al-qur'ani da sunna sai kaji annabi in yana huduba yana cewa amma ba'du fa inna khayra hadisi kalamullahi bayan haka lalle ho mafi alkhairin zance zancen Allah al-qur'ani wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi alkhairin shiriya shiriya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdasatuha mafi sharral lamari abubuwa wanda aka kirkira wanda ba a cikin alkur'ani ba ba a cikin hadisi ba suke wa kullu bid'atin dalala kuma hallo dukkan bid'a bata ce hadisi wanda muslim ya rawaito daga jabir radiyallahu anhu kenan a cikin sadarul bait malan nasiha da ya mana kenan sai kuma an muka zo ash-shatarus sani ashazul bait malan yace wada an kara ayyan la yulaimahu asar ka shaha ma kanka da ra'ayin da bai yi daidai ba da hadisi al-athar huna al-hadis ka shaha ma kanka da ra'ayin da bai yi daidai da sunna ba kaga malan bai tuni ba bai ce ba ba dokar ra'ayi ar-ra'ayi minhu ma huwa mahmud wa minhu ma huwa mazmum ra'ayi akwai wanda abun yabo ne ana son shi yayi daidai da alqur'ani yayi daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ra'ayi kuma hallo akwai ma huwa mazmum eh kakkace an ture ra'ayi duka a akwai inda ake dokar ra'ayi dan shi yasa larabawa suke da karin magana suke cewa ra'ayu shaykhin khairum min mashhadi gulamin ra'ayu shaykhin khairum min mashhadi gulamin ra'ayin latijo ayyahi abinda yaro ya hango wannan na nuni akan cewa latija suna da wani ra'ayi na rayuwa wanda yara kanana su kuma busu da wannan abu sai malam yace to utrukur ra'ay wahzar min ar-ra'y allazi la yulaimuhu athar kabar ra'ayi da yayi cikaro da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cikaro da littafin Allah subhanahu wa ta'ala la yuwafiquhu athar laysa fil athar ma yadullu alayhi wa laysa mabniyan ala dilalati al athar kenan malam anan nasiha da yayi mana kenan muyi taka tsantsa ba da koyaushe bane ake dokar ra'ayi ana dokar ra'ayi sai in babu ne an diba a cikin alqur'ani an diba a cikin nassi kararrabe huto ba sai a gina ra'ayi akan qala Allah qala Rasul sai malam yake cewa a baiti nabiyu wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula humu shahidu tanzila allaka tanjabir wa nahjal huda nahj at-tariq al-maslak kuma hanyar shiriya falzamhu kariki wannan hanyar waqtadi bil ula hallo kai koyi da wa'incan al ula ismul ishara kai koyi da wa'incan bi ma'ana allazina suwa sai aka kawo suwa ne ne a larabci in aka kawo ma wannan abin an yi an ka itnab kenan an yi al idahu ba'da al ibham al idahu ba'da al ibham a kaida na balaga sai a kawo ma al qari'a mal qari'a an san sare baka san ba fasara al qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sai a fasara ma a gaba yauma yakunu nasu kal farashil mabsus kenan kaga wannan shine a kawo kalma baka santa ba kuma hallo a fasara ma ita a gaba shine ake cewa al idahu ba'da al ibham an kawo bayani da bayan kuma hallo kullewa akan abin da baka sani ba wa nahjal huda ai ilzam nahjal huda tariqul huda maslakul huda hanya ta shiriya wa huwa maslakul ladhi kana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hanya wanda annab sallallahu alayhi wa sallama ya tabbatu a samanta wa kana alayhi sahabatihi kuma hallo sahabban shi ma suke samanta min ba'dihi wa alayhi tabi'uhum bi ihsan, haka tabi'ai wanda suka biyo bayan suke samanta, amma ma siwahu, amma kaga hanyar da ta saba ma annabi da sahabbai, min al manahij, na daga hanyoyi, fa kullaha manahij dalal, dukkan wannan manahij ne na bata. An samu hadisi daga ibn mas'udi yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake ba da labari, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani kurtu suna zamne, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce haza sabilillahi mustaqima, wannan hanya Allah ce mai kakka. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tirasan hanye, yayi kurtun wannan, sai a damar wannan kurtun da hagum in wannan kurtun halloye hanyoyi wanda suka yi kona kona kona, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa haza subul laysa minha sabil illa alaihi shaytan, wayannan hanyoyin kuma na dama da hagum ba wata hanya sai dai akwai shedani, kowane shedan yana kira a saman abi wannan hanya, abi wannan hanya, abar wannan hanya mai gagga. Wannan kuma hanyar mai gagga ita ce dukkan musulmi yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kowace sallar shi ta farilla, yake cewa a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya, hanya wanda kai ni'ima a gare su, ba wanda kai fushi ba da su, kuma hallo ba batattu ba. Kenan shine malan yake cewa wa nahjul huda falzamhu, dan haka ka bishi, falzamhu ay kun mulaziman lahu mutamassikan bihi, ka rike wannan ra'ayi nahjul huda, hanyar wannan tashriya, addan alaihi bin nawajis, kana mai dantse shi da hakorinka. Ka san akwai hakora madanna wanda in ka rike abu ba ya kuce ba, sai malai yace to ka musu irin wannan ruqa. Shi kuma luzumu siratul mustaqim, mutun ya samu kanshi akan hanya madaidaiciya, yana bukata abubuwa guda biyu. Abu guda biyu sune hanya madaidaiciya: abu na farko al-ilmun nafi, abu na biyu luzumul amal salih. Na farko ilimi mai amfani, na biyu kuma lazimta aiki nagari. Kenan in kai ilimin kuma hallo kai aikin da shi, al-ilmu wal amal, ilimi da aiki. Kenan himalan anan ya gama ilimi da aiki, kenan sune wanda in mutun ya hausu zai hau siratal mustaqim, ihdina, Allah ya dora mu hanya madaidaiciya. Shi kuma wannan abun kuma hallo duka na bukatar tabbatuwa, kullum mutum sai yana addu'a, ba wayan mutum yake dora ba, Allah ne mai shiryarwa, ba wayan ka ba, ba yawan ilimin naka ba, ba yawan ganewar taka ba, duka sai kai imani akan cewa Allah ne mai shiryarwa, kuma hallo shine mai dorawa a saman sirai. Kadiba annabi sallallahu alaihi wasallam kullun addu'a shi ne Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina wasrif anna sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kadiba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kadiba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yanan kaga shiriya ba wayanka bane ba, shiriya a hannun wa take? A hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan mutum sai ya ringa gamawa da addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi akan hanya madaidaiciya, Allah ya sa mu dace. Kenan sai malam yake cewa waqtadi bil ula, kai koyi da wa'incan ayliyakun qudwataka fi luzumika al ula, wa huwa ismu al-ishara yuqalu fi zam'il muzakkar al-ula wa ta'ti bi ma'na allazina. Kenan hum shahidu, suwa ne wannan al-ula? Kai koyi da wa'incan, yace hum shahidu at-tanzila, sune wanda suna nan aka sauko da alqur'ani at-tanzil min asma'il qur'an yana daga cikin sunaye na alqur'ani mai girma at-tanzil allaka tanjabir lalle kwa allaka la'alla tana zawwa akan at-taraji na azzan nan kuma akan tabbatarwa ne tabbas in kabi wa innan mutanen kai koyi da su sahabbai radiyallahu anhum ajma'in allaka tanjabir tabbas kuma hallo zaka amfanu allaka tanjabir tabbas zaka amfanu kenan yace hum shahidu at-tanzil sahabbai kenan suna nan aka sauko da alqur'ani zaka ga mutane da yawa wayin su firak ad-dalla wai mutumin da yana nan aka sauko da alqur'ani wanda kuma su ne aka sauko ma alqur'anin da farko amma hallo sai ka samu dan basiraka ta gushi ka samu wani namus kritik namus na kadi ya ringa ai Anas dan Maliku kaza ai Abubakar kaza ai Umar kaza ai ummuna Aisha kaza kai daga jin irin wannan abubuwan ka san ayan sabka daga saman hanya wanda ga sunan su ne laulallahu summa as-sahaba lama arafta shay min al-kitabi wa sunnah in ba dan Allah ya sa ba sannan da wannan sahabban da suka biyo ai da bu musan ba wannan alqur'anin da bu musan wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi yasa mai ha'iya yake yaba su yake cewa faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wa fil fathi ayul lis-sahabati tamdahu wa qul khayra qawlin fi as-sahabati kullihim ولا تقطع عن تعيب وتجره سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وزبير ممده يعني haka me yake me haiya yake yaba su yake cewa hakika fa an wadi wahayi da falalarsu kuma a cikin suratul fatahi aya ma adda kai gurungum wanda take yaba su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة على قلوبهم ويدك دا ونن يبون دا الله سبحانه وتعالى يمسو سيكا ساموانكم هلو بي يبونسو يناسو كنسو دو كاغا إرم ونن حاين واند سيبيركوكي واند سكي زاجن صحابي واند سكي زاجن ما تمن زان الله صلى الله عليه وسلم واند بيركوكي نياكا ما تميني سرسو كودا سنبود إرم ونن مكرنتو نسامن شهادات نجامئية minisa kada mu diba wannan shahadat din nan a akwai jami'o'i da dama Allah ya waffare wanda ake kala Allahu kala rasulu a cikin su kenan shine mallan yake cewa mu koyi da su sahabbai kenan mutane na horko wanda Allah ke yaban su a cikin alqur'ani yake cewa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu an a cikin suratul tauba kena haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tayyaban su a cikin alqur'ani dan mushe sa mallan yake cewa mu bi hanyar su in muka bi hanyar su tabbas za mu rabota sai mallan ya ci gaba da cewa a baiti na uku wa kun muqinan anna wa kullamu kallafin umirna bi qawil haqqi wal ahzi bil hazar wa kun muqinan wa kun ya man yuridu li nafsihi an-najatu wal fala ka kasance ya kai wanda kake so tsira kake son aljanna kake son alkhairi muqinan ka kasance kana me yaqin al-yaqin anna wa kullu mukallafin anan mallan da yace anna wa kullu mukallafin ma'ana annana jami'an ma'muruna duka da mu da dukkan baligi can mai adari da yake cewa awwalu ma yajibu ala mukallafin mutumin da ya balaga mutumin da ya isa rarrabewa mutumin da in yayi sallah za a bashi lada mutumin da in yayi zinihi za a rubuta mai zinihi kenan dukkan mu an umurce mu umirna ma'murine kenan umirna bi qawil haqqi akan cewa mu bi gaskiya kafa fi'lu qafa ittiba'il haqq shine a cikin alqur'ani mai girma wala taqafu a cikin waccan aye wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kadda ka bi akan abinda baka da ilimi a saman kanshi fi'lu qafa kenan bi qafwil haqq wa huwa an yattabi'u shay'an qafa an yattabi'u shay mutun ya bi wani abu kenan an umurce mu da mu bi gaskiya bittiba'il haqq wallahu yaqul wa ma za ba'da al haqq illa ad-dalal wal ahzu bil hazar sannan kuma hallo miruko da kappa al bu'du an kullu ma khalafa al haqq munesanci dukkan abunda ya saba ma gaskiya da dukkan abunda yake warware gaskiya wajibi ne akan duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya me falala ya gano gaskiya to yayi kappa da ita kan wannan gaskiyar tashi ta warware kat ta tsere dan shi yasa yake cewa wal ahzu bil hazar mu yi taka tsantsa kan wani abu ya zo ya warware mana wannan rukun da muka yi na gaskiya sai malai yake cewa a baiti na 4 wa hukima fi ma bainana qawlu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri alal khalqi min qadir wa hukima fi ma bainana ma'tuf ne ala qawlihi umirna ay ju'ila hakaman fi ma bainana an sanya kuma hallo abinda zai ringa hukunci a tsakankanin mu da abinda zan mu ringa komawa zuwa gare shi a cikin lamurrukan mu marja allana fi masailina wa fi khilafina hakaza qala Allah ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kun yi ja'in ja kun yi garrama kun yi cece ku ce akan wani abu to ku me da wannan cece ku can naku zuwa ga qala Allah qala rasul a alqur'ani me aka ce ahadisan manzon Allah me aka ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah kuma hallo da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara a karshen aye zalika khairun wannan shine ay alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma hallo mafi inganta tawili idan an kai rikici an yi ta rikici a tsakankanin mu to menene alqalin mu alkitabu was sunna kenan malam anan sai yake cewa wa qawlu malikin qawlu malikin anan isbat ne kenan na qaul ga Allah subhanahu wa ta'ala fada ta Allah subhanahu wa ta'ala anan malam wata aqida ce ya bayyana kuma hal ka san akwai wanda ba su yarraba da alqur'ani magana Allah ce akwai wanda suke cewa alqur'ani halitta ce to shi kuma wannan magana kuskure ne alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa a cikin suratul ahzab wallahu yaqulul haqq Allah yana fada gaskiya sannan sai malam ya fara zakkara wa'insu jumla daga cikin sunayen Allah da sifofin shi mushiran biha ila ta'zimi qawlihi sai yace qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri alal halqi min qadir yanan malan sai ya fara yabo da fadin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala da sifofi yace qadim Allah qadim ne huwal awwalu wal akhiru huwal awwalu wal akhiru halim wa'lamu anna Allah ghafurun halim Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne kai ka san Allah subhanahu wa ta'ala akwai tausayi akwai jin kai bismillahir rahmani arrahim alimul ghaibi masanin ghaibi alimul ghaibi was shahada muqtadir mai kadartawa sami'in mai ji basirin kuma hallo mai gani wahidin mutakallim kul huwa allahu ahad allahu samad duka wannan sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala tun daga qaulu malikin inna sifatil mulk mulk wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wanda kuma wannan siffa ce wadda take nuni akan cewa kamalul quwwa karshen karhi da karshen buwaya da karshen kudura da karshen ilimi kuma wannan siffa ce wadda take nunawa fa dukkan halitta fa dukkan mu gabaki daya muna da bukata mu talakawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamida kenehe malam kuma yake mai yake cewa qadim al qadim laysa min asma'illahi husna wala yutlaqu ala Allahi tabaaraka wa ta'ala illa min babil khabar kenan illa min babil khabar kenan aqaida ta ahlus sunna al qadim innan bai daga cikin asma'illahi husna kenan amma ana faɗin shi min babil khabar amma sifa wadda tazo huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kenan he malam kuma yace alimul ghaib masanin gaibi ne Allah subhanahu wa ta'ala masanin gaibi ne kenan shine inda hu mafatihul ghaib shi yasan abinda zai afku kahin ya afku kuma hallo bayan ya afku me zai faru duka Allah subhanahu wa ta'ala shine mai sanin wannan sannan sami'un basir sannan Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne sami akwai siffa ba ruwanka daga ce to yaya jin Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar yanda zan mu zo a gaba ba ruwanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana ji to ka tabbatar da yana ji yana gani ka tabbatar da yana gani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa huwa mustahibbun bil layli wa sahibun bin nahar wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimu bi zati sudur wana duka yana daga cikin kamal na siffa ga Allah subhanahu wa ta'ala basir sannan Allah subhanahu wa ta'ala mai gani ne al basir aidan min asma'illahi al husna laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan kuma sai malam yake cewa wahidun mutakallim shi kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala bayyada abokin tarayya وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كما يندى واني نازمي كتوا نانا كما تمسايا لوكا تياي أبند مكيديدي الله سبحانه وتعالى يبام لادا كسكرم الله سبحانه وتعالى يغافر تامنا الله سبحانه وتعالى يبيابك أتمنا الخير الله سبحانه وتعالى يبام إلمي مأمفاني يبام أرزكي سرككي الله سبحانه وتعالى يسني أيك مأمسسوني الله سبحانه وتعالى يجيكم قوة يمو دكا كنمو دما لممو يبامو ككياوة الدنيا يبامو ككياوة الأخيرة الله سبحانه وتعالى يكارم دكا ممون قدر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.